Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tislim muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 30 ga watan Maris ɗin shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Adadin masu kamuwa da cutar corona da na waɗanda suke kashewa sai ƙaruwa yake yayin da cutar ke ta yaduwa a faɗin duniya. A nan Amurka, babban masani kan cututtuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci ya yi hasashe a jiya Lahadi cewa Amurkawa 100,000 ne ko fiye da haka ka iya mutuwa a sanadiyar annobar coronavirus, wato zai ninka adadin mace-mace na yanzu sau 50. Wani shahararren mawaki a nan Amurka mai suna Joe Zifrey, wanda ya yi wasu waƙoƙi da suka yi fice a shekara ta 1990, ya mutu bayan kamuwa da cutar COVID-19 shekarunsa 61.
Kan labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa a wani jawabi da 'yan Najeriya suka jima suna dako, Baba Muhammadu Buhari ya saka dokar hana fita a Abuja da jihohin Lagos da Ogun, a kokarin da hukumomin kasar ke yi na daƙile yaduwar cutar coronavirus.
Dukkan 'yan ƙasa da ke waɗannan guraren su kasance a gidajensu.
To muna kuma ɗauke da sauran rahotanni waɗanda suka shafi batun na cutar ta coronavirus a wasu sassan ƙasar ta Najeriya. Sannan Sarfila Hashim zai gabatar mana da shirinsa na ciki da gaskiya. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Adadin masu kamuwa da cutar corona da na waɗanda take kashewa sai ƙaruwa yake yayin da cutar ke ta yaduwa a faɗin duniya. Akwai mutum akalla 680 da aka tabbatar sun kamu da cutar a faɗin duniya zuwa safiyar Lahadi. Zuwa safiyar Lahadin dai a nan Amurka, ƙasar da tafi kowace yawan wannan cuta a halin yanzu, tana da masu ɗauke da cutar wajen 124,686. Ƙasar Italiya, wacce cutar ta fi yi wa illa a nahiyar Turai, tana da mutum ɗauke da cutar wajen 92,672. Adadin waɗanda suka kamu a faɗin duniya sanadiyar wannan annoba sun kai 31,000 zuwa jiya Lahadi, inda ƙasar Amurka da Faransa kowace ke sanar da mutuwar mutum sama da 2,000 a rana guda, a cewar wasu ƙididdiga na Jami'ar Johns Hopkins. Ƙasar Italiya, wadda ta rasa mutum sama da 10,000, na da sulusi ɗaya cikin uku na jimillar masu ɗauke da cutar a duniya baki ɗaya. A Wuhan na ƙasar China, inda aka fara samun ɓullar coronavirus a ƙarshen shekarar bara, sannan a hankali an fara harkokin yau da kullun a birnin bayan killace shi da aka yi na watanni, dubunnan jama'a na komawa wannan birni da ke lardin Hubei. A Amurka, babban masani kan cutuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci ya yi hasashe a jiya Lahadi cewa Amurkawa 100,000 ne ko fiye da haka ka iya mutuwa a sanadiyar annobar coronavirus, wato zai ninka adadin mace-mace na yanzu sau 50. Fauci ya faɗa wa kafar yaɗa labarai ta CNN cewa mai yiwuwa Amurka na da miliyoyin masu ɗauke da COVID-19, mai yiwuwa annobar ta yaɗu sosai a ƙasar, inda a yanzu a hukumance ake bayyana adadin 124 na waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da cutar da kuma 2,100 na waɗanda suka mutu, ko da yake adadin na saurin ƙaruwa a kulliyomin. Fauci, wanda shine daraktan cibiyar nazarin cutuka masu yaduwa, da kuma Dr. Thomas Inglesby, darakta a cibiyar kare lafiyar al'umma da ke Jami'ar Johns Hopkins, dukkaninsu su biyu sun yi watsi da cewa shugaba Donald Trump ya yi bayani ana iya sassauta umarnin zama a gida da kuma bada tazara. Wani shahararren mawaki a nan Amurka mai suna Joe Diffie, wanda ya yi wasu waƙoƙi da suka yi fice a shekarar 1900 da 90 ya mutu bayan kamuwa da cutar COVID-19 shekarunsa 61. A ranar Juma'a ne Jeffries ya sanar cewa ya kamu da cutar coronavirus, inda ya zama shahararren mawaki na farko da ya fito fili ya fada wa duniya yana dauke da cutar. A jiya Lahadi ne aka sanar da rasuwar tasa a sanadiyar cutar coronavirus. Diffie, dan asalin Tulsa a jihar Oklahoma, ya kasance memba na Grand Ole Opry na tsawon shekaru 25. Daga cikin shahararrun waƙoƙinsa akwai Honky Tonk Attitude, Pop Me Up Beside the Jukebox If I Die, da kuma Bigger Than the Beatles da dai sauransu.
Gai da Aisha Tunusu ne za kuma ta sake dawowa da ƙarshen labaran nan gaba kan. To, a wani jawabi da 'yan Najeriya suka jima suna dako, Shugaban Muhammadu Buhari ya saka dokar hana fita a Abuja da jihohin Lagos da kuma Ogun a ƙoƙarin da hukumomin ƙasar ke yi na daƙile yaduwar cutar coronavirus. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya aiko mana daga Abuja.
A jawabin da Shugaban Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan ƙasa, ya nuna irin matakan da gwamnatinsa ta ɗauka tun lokacin da wannan cutar ta coronavirus ta fara bazuwa a ƙasashen duniya, da irin matakan da gwamnatin ta ɗauka domin tsara yadda Najeriya za ta tunkare shi, da tsarin tallafi da za a gudanar wa 'yan ƙasa da kuma tattalin arzikinsu. Kamar yadda ya ce a tsarin da aka yi a yanzu na tabbatar da cewa an taƙaita bazuwar ciwon. Daga yau ƙarfe 11 na dare har zuwa sati biyu mai zuwa, waɗannan yankuna wato Lagos da Abuja da kuma jihar Ogun ba za su yi yawuce-yawuce ko fita cikin jihohinsu ko kuma leƙa waɗansu jihohin ba, kuma ba za a zo waɗannan jihohin ba daga waɗansu jihohi na Najeriya, kamar da shi Shugaban Muhammadu Buhari yake cewa. Dukkan 'yan ƙasa da ke waɗannan guraren su kasance a gidajensu. Tafiye-tafiye daga ko zuwa waɗannan yankunan an dakatar da shi. Dukkan guraren kasuwanci ko ofisoshi a waɗannan guraren kuma an rufe. Za mu yi amfani da wannan lokacin domin gudanar da cikakken bincike, domin zaƙalo duk waɗanda suka yi mu'amala da waɗanda suka kamu da wannan cutar, domin tabbatar da an daƙile bazuwarta. Daɗin daɗawa kuma waɗanda ke ɗauke da wannan ciwon za a yi musu magani, waɗanda ku aka yi mu'amala da su za a gano su domin a sa ido a kansu, a tabbatar da cewa ciwon nan bai bazu ta hannunsu zuwa waɗansu 'yan ƙasa ba.
In all religion, medical establishments.
Wannan doka ko wannan order da Shugaban Buhari ya bayyana ba su shafi ma'aikatan asibitoci da ayyukan kiwon lafiya ba, da kuma masana'antu wanda suka shafi sarrafa abinci da kuma dilolin kayan almasarufi da masu sana'ar sayar da albarkatun mai da kuma sauran mutane masu aiki ko a gidajen yaɗa labaru ko kuma a kamfanonin samar da wutar lantarki, musamman wanda suka tabbatar ko za su tabbatar wa jami'an tsaro cewa ayyukansu ba za su yi a cikin gida ba dole sai sun fita guraren aikinsu. Bayan waɗannan bayanan Shugaban Muhammadu Buhari ya ce kuma za a ɗauki matakai na kai tallafi na musamman ga yankunan da wannan rufe ayyukan zai shafa, tare da wani tsari tsakanin ma'aikatar ba da agajin gaggawa ta gwamnatin tarayyar Najeriya da dukkan jihohi na Najeriya, domin tabbatar da an kai ɗauki na abinci da kayan almasarufi ga waɗansu mutanen da wannan matakan da aka ɗauka na rufe hanyoyin gudanarwa na yau da kullum daga waɗansu sassa na Najeriya ba su shiga ƙunci fiye da misali ba. Umar Faruk Musa, muryar Amurka.
Ana jin tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai zuga Aishatu da ƙarshen labaran duniya.
Kamfanin dillancin labaran ƙasar Saudiya ya sanar jiya Lahadi cewa Saudiya ta tare wani makami mai linzami da mayakan Houthi da ke ƙasar Yemen suka harba. Kamfanin yaɗa labaran ya bayyana mai magana da yawun sojojin gamayyar da Saudiya ke jagoranta na cewa Saudiya ta cafko makamai guda biyu ne a bisa babban birnin ƙasar da kuma Jiza wanda wani birni ne dake tsakiyar gabashin iyakar kasar da Yemen. Fararen hula biyu ne suka samu raunuka yayin da baraguzan makaman suka fado a sa'ilin da ya tarwatse a sama. Baraguzan suka zubo saman gidajen mazauna Riyadh, a cewar mai magana da yawun jami'an tsaron farin kaya na kasar Saudiya, Lieutenant Colonel Muhammad Al-Hamidi, inji kamfanin yada labaran na SPA. An harba makaman ne bayan kwana biyu da duka bangarorin da ke yaki da juna suka amince da shawarar da Majalisar Dinkin Duniya ta bayar na a tsagaita wuta, inda ta yi gargadi da a tsaida fadace-fadace saboda duniya yanzu yaki take da cutar coronavirus. Majalisar Dinkin Duniya ta nuna bacin rai da wannan hari da aka kai, yayin da ta ke sabunta kira da a mutunta tsagaita wuta, wanda shugabannin siyasa da shugabannin kabilu da kungiyoyin farar hula suka amince. Gwamnatin kasar Afghanistan ta soki mayakan Taliban saboda kin amincewa da suka yi da kwamitin sasantawa da gwamnati ta Afghanistan ta nada domin tattauna samar da zaman lafiya don kawo ƙarshen yakin da aka dau kusan shekaru 19 ana yi. Wahid Umar ne ba wa shugaba Ashraf Ghani shawara, ya shaida wa manema labarai a Kabul a jiya Lahadi cewa kada Taliban su sake kawo wani dalili na kaucewa wannan tattaunawa da aka dade ana jira. An shirya fara wannan tattaunawa ne tun ran 10 ga watan nan na Maris, amma aka samu tseko wajen zabar waɗanda za su kasance cikin tawagar tattaunawar. A jiya Lahadi ne al'ummar kasar Mali suka kada ƙuri'a don zaben 'yan majalisun tarayyar kasar su 147. Wannan zabe na 'yan majalisu da aka gudanar a wannan kasa ta Afirka ta Yamma, wanda yaki ya daidaita da ya kamata a yi tun bayan sake zaben shugaban kasar Ibrahim Boubacar Keita da aka yi a shekara ta 2018. Amma aka yi ta dagawa sau da yawa saboda dalilan tsaro. Ana karan zaben 'yan majalisun ne karo na farko bayan zaben shekara ta 2013 a Mali, inda jam'iyyar su shugaba Keita ta sami rinjaye.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To gwamnatin jihar Plateau da ke tsakiyar arewacin Najeriya ita ma ta bayyana rufe kan iyakokinta da suka hada da hanyar Bauchi, Abuja da kuma ta zuwa Zaria, wato daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 7 na safe. Wannan shine mataki na baya-bayan da hukumomin jihar suka dauka bayan da suka bada umarnin takaita zirga-zirga a jihar. Ga Zainab Babaji da karin bayani daga Jos.
A taron manema labarai, sakataren gwamnatin jihar Plateau Farfesa Danladi Atu yace dokar ta fara aiki ne daga ranar Lahadi 29 ga watan Maris na 2020. Farfesa Danladi Atu yace gwamnati ta dauki matakan ne don hana yaduwar cutar coronavirus. Sauran matakan da gwamnatin jihar Plateau ta sanya sun hada da daukan fasinja guda daya tal a keke napep, yayin da karamar mota za ta dauki mutane hudu ciki har da direba. Mota kirar bus kuwa za ta dauki mutane 7 ne ciki har da direba. Sakataren gwamnatin ya kuma bayyana cewa hukumomin tsaro sun gayyaci wani malamin da bai ambaci sunansa ba da ya jagoranci mabiya zuwa sallar Juma'a bayan dokar hana cinkoso da gwamnatin ta sanya.
Ana kan bincike ai ka san labarin cewa an gayyace shi wai ba ji kada bai suna da yawa duk da yake tare dokar ta ci shi.
Kan wata gidauniya da za a tallafa wa masu karamin karfi don rage radadin matsi da al'umma suka shiga saboda rashin walwala kuwa, sakataren gwamnatin yace
mun gani cewa in ya kace to a rufe komi kuwa zai zo na sai sati daya sati biyu ba aiki ba komi to za ci ne. Shi yasa gwamnati shi gwamna a cikin basiran sai to abin da za a yi a dan bude dan wannan gidauniyar domin tallafa.
Don wani lokaci aka yi irin wannan gidauniya ga waɗanda ya kamata su samu ba.
Eh to ai ka san za mu zo mu sa kwamiti ai.
Luku Dan Garba daga garin Lantan ya bayyana ra'ayinsa kan dokar.
Kamar nan da yake mun Lantan da Sandam da Amfir dai gaskiya jama'a da yawa sai Allah ya wadar da irin wannan umarnin.
Shi ma Alhaji Ahmadu Maye daga garin Bokos ya yi tsokaci.
Matakin da aka sa don kare lafiyar mutane ya yi daidai. Duk mutumin da ya ji abin da yake faruwa aka zaka muje sai mu kiyaye.
Shiko Abdullahi Sani daga garin Jos cewa yayi.
Abin da nake dan ganin zai taimaka tunda ciwon nan ba wai an gan shi ne a cikin gari ba. To wuraren duk da aka ga babu damuwa kare zama ana kulle tsakanin boda da boda in dai sun san wannan gurin babu damuwa.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos. a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji. To wata gamayyar kungiyoyin fararen hula daga yankin Arewa maso gabashin Nigeria ta mai da martani dangane da wani shiri da ministocin Nigeria suke yunkurin fara aiwatarwa na sadaukar da kashi 50 cikin 100 na albashinsu a matsayin gudunmawarsu a shirye-shiryen da ake yaki da cutar ta COVID-19. Kashin makon da ya gabata ne ministan yada labarai Lai Muhammad ya sanar da wannan shiri. Ga Madina Dauda da karin bayani daga Abuja.
Wannan mataki da yi wa wasu gamayyar kungiyoyi daga Arewa maso gabashin kasar dadi ba domin sun kira taron manema labarai cikin gaggawa a Abuja inda suka bayyana takaicin su. Abdulrahman Buba Kwacham shine ya jagoranci kungiyoyin.
A gaskiya ba a yi ma al'umma adalci ba don rashin adalcin da ba a yi ma al'umma ba. Waɗannan mutane manyan kasan nan da shugabannin kasan nan su suka kawo matalakawa wannan ciwo, sannan kuma suna so su daki talakawa su hana su kuka. Ba talakan da zai iya shiga jirgi ya je kawo wannan ciwo. Mun fahimci cewa yanzu kasan nan shugabanni ba don talakawa suke ba, kowa yana yi don iyalansa ne. Garkuwa da ake da mutane da ta'addanci da ke a kasan nan, babu wani jigon mai kudin da ya cire kudin da ya bayar a yanzu ya bayar don iyalansa da ƴaƴansa da shi. Kulle jahohi da aka yi da sauransu, ai akwai kudaden da ake ajewa a reserve na kowace kasa, wanda irin wannan annoba in ya faru kafin a dauki wannan mataki me ya kamata a yi da wannan dukiya. Yau a ce an kulle wannan jahar an bar talakawa suna zaune. Mu aje Madina in iri na ina da abincin da zan ci wata shida a cikin gidana, wani fa sai ya fita a ranan din zai samu abin da zai ci. Wannan ba masifacin kare mu ba.
Cikin jigajigan jam'iyyar APC, kanar Garus Bonono mai murabus ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa
abun ya bani mamaki sosai saboda abinda na gari ciwo in ya fara kama manya ne shine sa suka yarda da wannan abu. In ba haka ba rigin gwamnati da ake a Najeriya a lokacin ya ba su rige kudin su aka taimaka wa talaka ba, kuma bayan wannan in aka rige aka musu aka tara wannan duka kudin za a tsayar da shi a coronavirus, kuma gashi an ce mutane a rige su a daki. Me gwamnatin ta tana da wa talaka wanda zai ci? Ai wata coronavirus guda biyu ce ma na ganta.
A bangare guda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya jinjinawa manyan 'yan Najeriya da kungiyoyi da suka tashi tsaye wajen yaki da annobar coronavirus wacce aka fi sani da COVID-19. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Kamar sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu akan mita 102.5 a tashar mu ta VOA Africa da ke Yamai. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Shirin ciki da gaskiya na wannan makon zai ci gaba ne da duba batun gadan wani dan kasuwa marigayi Alhaji Inuwa Adamu, wanda ya bada dinginar kadarorinsa ciki har da wani fili da ake unguwar Sabuwar GRA a Bauchi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarki Alhashin Gumel. A makon da ya gabata, dan marigayi Alhaji Inuwa Adamu, wato Adamu Inuwa Adamu, ya bayyana mana cewa bayan rasuwar mahaifinsu, bankin First Bank da marigayin ya bada zinginar wasu kadarorinsa domin ansar lamuni. Ya kira iyalan inda ya bayyana musu cewa mahaifinsu ya biya dukkan lamunin da ya karba, ya kuma danka musu takardun kadarorinsa da suka hada da wani fili da ake takaddama a kai. Magadan sun garzaya Bauchi domin neman filinsu, amma suka gano har ma an yi gini a filin. Mutumin da ya ginin ko shi ne babban dan siyasa nan na Bauchi Awal Jatau. Bayan zama da bangarorin biyu suka yi, an yanke hukuncin za a biya iyalan marigayin diyya filinsu naira miliyan 10. Amma daga bisani magana ta sauya, inda ta kai har gaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da almundahana ta EFCC. A yau za mu ji abin da ya faru game da wannan takaddama daga lauyan marayin, wanda ya fara da bayyana sunansa kamar haka.
Sunana Barista Ila Peter Malo, ni na nan a Gombe ne na practice as a lawyer.
Me ka sani a dangane da wannan batu wanda yake aka ce kai ne wato lawyer su?
Akwai lokacin sun kawo mun kuka, muka zo na da ni da Barista Abubakar da Mai Galaya kuma Uganda sun briefing namu sun ga mana abin da yake faruwa sun ga mun yadda suka bincike takardan da na mallaka da suke da shi na wanda suka ga dawurin baban su sun discovering cewa akwai damuwa akai da feeling da ake magana ba an ji ne akai kuma suna gani kamar an kwace musu fili ne ba ta hanya mai kyau ba so sai muka karba takardan muka binciken mu muka dubu muka rubuta ma lands the minister of lands muka discovering cewa lalle akwai ayan tambaya cikin don file din takarda ta file kowane takarda da ake bayarwa na CFO gwamnati suna bude file nata mu kuma da abincikenmu ya nuna cewa babu file don muka je ministry aka ce mana file din takardan ma babu to sai abun ya samuntu da masala
suwa suka ga muku babu wannan
da ministry mun samu wannan information din magana daga Ministry of Lands and Survey na Bauchi State
to
so ga mana babu file din so abinda muka yi shine sai muka rubuta ma shi wanda yake yake wurin domin samu labari mun kuma mun bincika mun gani akwai mutum a wurin a filin yayi gini to
ko ka rubuta ma wa
muka rubuta ma wanda yake kan shigo wurin awal zatau ya gini
ga masa menene
muka rubuta mishi takarda masa yin muna lawyer su family su Inuwa Adamu muka rubuta mishi takarda ya bar wurin ya cire gidan da yake wurin don muna da mallaka har mun photocopy takardar mallaka mamuwa ta ci akan letter din mun copy ma Minister of Lands ma takarda sai suka zo suka reply through his lawyer
menene bayanin su
ya su ma sun ce wai su fa inda muna da damuwa mu je Ministry of Lands don su ma sun bi hanya sun mallaka the same Ministry of Lands kuma su suka ga mana mu discovery namu ya nuna cewa wai an revoke amma kuma babu file bamu ga file din ba mu abin da ya saki ban mamaki file din ya kam a pendants lokacin da baban ya riga ya karba loan na banki a lokacin bai gama biyan bashin ba an change fili an ba mu wani daban wannan doka muna ga ba haka yake ba kuma doka ma ba ta san da wannan ba su muna ga
akwai biyan bashi ba aka zo aka ci an soke to ita mari ta sani domin saboda lokacin takarda na hannun banki ne
yawa to EFCC ma sun discover wannan sun ce ba daidai bane akwai alwundanan da ya faru file din an zo daga baya da petition namu je gaba EFCC shine lokacin da aka bude wata sabon file to inda aka gane cewa idan akwai gaskiya ya kamata all file din ya kamata yana
nan
tsohon file yana nan an boye ko an batar da shi don a biya bukatun wani ne shine abin da EFCC finally suka discover upon the investigation a meeting da muka yi da su last meeting din ma ya nuna cewa lalle akwai ayan tambaya akan wasu mutane
to dai ita EFCC ta fahimci cewa akwai wani abu a dake ba daidai ba menene shawaran ta kai ko kuma kun samu kun warware ne abin
eh mun ku kama EFCC don mun zama kusan so biyu ko uku head of investigation da muyi magana mun ce mishi to mutumin da is involved muna ga akwai yan siyasa a ciki lalle tun da sun discover akwai ayan tambaya ya kamata a intensify investigation with a view a samu su waye ne da laifi tun da an ce an ga alamar laifi
waye wannan bincike a EFCC
su particular land property
from ka masa gujanar da
yun shi baran iya namanci
amma yana
nan EFCC yana land and property fraud
to
yana heading wurin
to shi
yake leading
gaban wannan sashe kenan
sashe
na fili da wato wasu kadarori
yes
haka ne
yes mun rubuta petition 2018 da muka ruta muruta ma EFCC mun kuka mun ce to akwai bayanin farko mun ruta takarda
wannan ne takardan da nake gani a hannunka
eh muruta ma EFCC muna kuka cewa mun fa bamu gane ba akwai ayan tambaya don lokacin da muka fara neman a san da file din an nemi yan gidan su Inuwa din Adamu wasu mutane suna kiran su cewa za su settle to duk wannan ya kawo mana ayan tunani muna ga kamar akwai ana kokari a boye wasu abubuwa kar maganan ya tashi so mu rubuta ma EFCC bisa ga takardar da muka rubuta sai suka
suka suka kira mu gaba daya muka zo aka bada jawabi gaba daya
suka fara awal jata
a banda awal jata ba awal jata eh da awal jata wanda ake wannan wanda yake wanda yini a wurin da permanent secretary da commissioner da director of lands wanda suka soka duk an invite nasu ayi zama kuma an tambaye su akwai kan tambayoyi idan ma ka tambaye su wanda suka kasa tambaya suka kasa bada ansa wanda ya nuna cewa daga investigation din ku a wurin ma head din ya nuna cewa akwai lafiya cikin mutane uku a cikin su duka uku domin bayan da file din so hun file din duka kowa ce bai san da file din yake ba kuma na biyu bayan da dace a lokacin da baban su ya karba mortgage wancan abu a saki a sauke wani a ba mu wani ba a yi mutum yana CEO
ne bai gama biya
ko ya gama biya ba a sauke mai CEO a ba mu wani individual ba ta mai ba ba dukan bane duk inda yayin da kaga ba ya faru haka to akwai na ba kasa certificate of occupancy shine babban takardar mallaka wanda ake gwamna ne ke signing
takardan ku yana hannun ku na ainihin takardan shaidar mallakan fili
yes muna da shi muna da shi yana a photocopy suna da wurin EFCC kuma na biyu muna ga shi wanda ya gini a wurin a lokacin da ya samu shi lokacin yana deputy
yana sauke
na yana speaker na Bauchi State House Assembly duka mun kuka ma EFCC mun ce wannan abun akwai manya a ciki don haka ayi takasa sa ai bincike sosai asu mana alkawali cewa za su bincike with a view of prosecution mutane da suka samu a ciki lalle sun samu akwai alama so daga baya mun ji shiru ma mun ji shiru sai muka rubuta takarda wannan ma mun rubuta ma zonal head nasu gaba daya mun copy Abuja mun ce fa muna ga na EFCC tunatarwa abun tunatarwa ne kuma mun ja kunne tun mun nuna cewa akwai damuwa a kisan nan akwai manyan mutane wa involve NCA manya don haka daga Abuja ma a intensify investigation with a view a tabbatar su wanda suke da laifi akwai a basu a ba ma magada wurin su a kuma hukunta wanda an gansa musu da laifi ariyo argobi ba abin da ya faru har yanzu
sauraro kun dai ji abin da ya faru da wannan fili na marayu saboda haka zamu tuntuɓa Awal Jatau mutumin da ake zargi da gini akan wannan fili na marayun sai aka kasance da mu a wani shirin mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu yanzu amma dan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin Abdulwahab Muhammad da Nasir Adami Alhikaya ni Sarki Lahashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya
Abeda Sarfilu Hashim Gumel yanzu kuma ga labari a takeice.
Adadin masu kamuwa da cutar corona da na waɗanda take kashewa sai karuwa yake yayin da cutar ke ta yaduwa a fadin duniya. Akwai mutum akalla 680 da aka tabbatar sun kamu da cutar a fadin duniya zuwa safiyar Lahadi. A nan Amurka babban masani kan cutuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci yayi hasashe a jiya Lahadi cewa Amurkawa 100 ne ko fiye da haka ka iya mutuwa a sanadiyar annobar corona wato zai ninka adadin mace-mace na yanzu sau 50 wani shahararren mawaki a nan Amurka mai suna George Jeffrey wanda yayi wasu waƙoƙi da suka yi fice a shekarar 1990 ya mutu bayan ya kamu da cutar COVID-19 a shekara 61 a ranar Juma'a ne Jeffrey ya sanar da cewa ya kamu da cutar coronavirus inda ya zama shahararren mawaki na farko da ya fito fili ya fada wa duniya yana dauke da cutar kamfanin dillancin labaran kasar Saudiya ya sanar jiya Lahadi cewa Saudiya ta tare wani makami mai linzami da mayakan Houthi dake kasar Yemen suka harba kamfanin yada labaran ya bayyana mai magana da yawun sojojin gamayya da Saudiya ke jagoranta na cewa Saudiya ya tacakko makaman guda biyu ne a bisa babban birnin kasar da kuma Jiza wanda wani birni ne da ke tsakiyar gabashin iyakar kasar da Yemen. Gwamnatin kasar Afghanistan ta soki mayakan Taliban saboda kin amincewa da suka yi da kwamitin sasantawa gwamnatin Afghanistan ta tanada domin tattauna samar da zaman lafiya domin kawo ƙarshen yakin da aka dauki kusan shekaru 19 ana yi. Wahid Umar mai bayar wa shugaba Ashraf Ghani shawara ya shaida wa manema labarai a Kabul jiya Lahadi cewa
masu roƙon gidan abin da ya sauka kenan a shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da hanki za ku ji wata tawagar abokan aikin mu amma daga ofishin mu na Abuja da wani wato sabon shirin ga madadin Aisha Tsule wacce ta ne gabatarwa sai kuma Ciba Hero Dido ne da ya hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa ku kasance lafiya.
Bonjour à toutes et à tous au micro.